أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. To shine muna cikin bayani akan inda malam yace labe madaruhin walau qaddan, labe madaruhin ruwa ba su canzawa, be madaruhin da abinda anka jefa cikin su, walau qaddan koda ko da ganganna, yace min turabin o milhin, min turabin shine turda o milhin ko kuma gishiri, min turabin o milhin turda ko gishiri. To wannan shi a kauli na wannan Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani, Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani ya tafi akan cewa duk abin da anka jefa cikin ruwa kamar irin gishiri ba zai canza ruwan nan ba, kuma ba zai tafi gare su ba. Wajhul qawli bi almi tasirihi, abin da aka fuska kauli na rashin tasiri ne, annahu min jinsil ardi, shi gishiri jinsi na kasa, wahuwa katurabi, wakana katurabi, sai koma tamkar turda ya kasance ba zai canza ruwa ba. Wannan shi a hukuncin da Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani ya bashi, yace ba zai tasiri ba, li'annahu min jinsil ardi, saboda shi a cikin jinsi na kasa. In ya kasance kuma shi a cikin jinsi na kasa, ashe kenan wakana katurabi, ya koma tamkar turda, don haka ruwa ba za su ɗebe tsarki ba idan aka jefa gishiri cikin su. Gishirin nan sawa an kana ma'adaniya o masnu'an, shina nan yadda anka gino shi ko ko dai an canza shi, kamar idan an gyara shi an samu wasu ababa wanda aka gyara shi an gyara shi. To wannan shi a kauli na Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani. Sai kasance sai yace wal arjahu asbabu bil milhi, wal arjahu kauli wanda Ibn Yunus ya zaba na sabanin maluma magabata, asbabu ebe wa tsarkin ruwa bil milhi, da gishiri wanda ya kasance an ka jefa cikin ruwa, sawa an kana ma'adaniya o masnu'an, ma'adaniyina shi nan ba a canza shi ba, au masnu'an ko kuma an canza shi, ruwa sun ɗebe tsarki. Wannan wa huwa al-qabisi, shi a kauli na qabisi radiyallahu anhu, wannan kauli na qabisi ne. To mi a wajhul qawli bi adami tasiri, mi a wajhul qawli bi tasirihi, mi a kuska, mi awwajahi na kaulin da tafi akan cewa shi gishiri shina tasiri in ya fada cikin ruwa. Wa huwa yashbihu al-mad'uma, saboda min yayi kama da mad'umi, yayi kama da abinci, don haka sai bashi shi cikin jinsi na abinci. Ashe kenan jinsi na abinci ya ne sanci ruwa, idan ya ne sanci ruwa in ya fada cikin ruwa shina canza su. To wannan shi a kauli na qabisi radiyallahu anhu. To idan muka diba yanzu muna da kauluka guda biyu, muna da kauli na Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani, sannan muna da kauli kuma na qabisi radiyallahu anhu. To wannan kauluka guda biyu kuma dukkanin su sun saba, kuma kowanne su idan laki aka je ciki ne. Kauli na Ibn Abi Zaidin al-Qayrawani, ana jin idan laki na rashin canjin ruwa, saboda me ya dauki shi gishiri kina cikin jinsi na kasa, tunda shi a cikin jinsi na kasa, ashe kenan ya koma tankar turda, ashe kenan don haka ce labi madaruhin walau qaddan min milhin min turabin aw milhin wal arjahu asbabu bil milhi. Wannan shi a kauli na qabisi, wanda Ibn Yunus ya rinja suwa daga cikin sabanin malumma. Ibn Yunus ne ya bi malami ne, qabisi malamin shi ne, don haka sai bi shi akan cewa lalle hakika gishiri idan ya fada cikin ruwa, an ka watsa shi cikin ruwa, ruwa sun ɗebe tsarki, sawa an daidai watan kana masnu'an aw ma'adaniyan, madnu'ina ko ma'adaniyina. Sai ce wa fil ittifaqi ala salabi bihi in sunni ataraddudun, wa taraddudun sabani muta'ahiruna, matabbacina fil ittifaqi, ga dacewa ala salabi akan ɗebe wa tsarkin ruwa, bihi da gishiri wanda anka watsa cikin ruwa. To in mun kadiba wa hatalafal muta'ahiruna, kenan muna da kauluka yanzu guda biyu ko. To sai kasance akwai kauli na baji, abinda baji yace al ma'adaniyu la yasluha, al ma'adaniyu la yasluha.